أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن الله مدوكين سركي زمان مجيبتكين كراتون غلطاهي من البركانا الإمام النووي ini at-taqrib eh zan mu tashi a an-naw'u salis ashara wanda suke da mai sharhi safa ta 175 an-naw'u salis ashara nau'i na 13 daga cikin anwa na nau'in hadisi da al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo shine ash-shaz ash-shaz hadisi wanda yake shaz wa huwa inda Shafi'i wa jama'atu min ulama'i al-Hijaz shi hadisi shaz a wajen Imam Shafi'i da jama'an malamai da dama cikin malaman Makka da Madina mara wasika shine wanda amintaccen mutun ya rawaito shi mukhalifan li riwayatin nas amma ya saba ma ruwaya sauran mutane la an yarwi ma la yarwi gairuhu ba wai ya rawaito abinda wani bai taba rawaitowa sai shi ba in ya rawaito wani abinda bai taba rawaitowa sai shi bane wannan kuma fard ne wanda zan mu ganshi can gaba amma marwaci sika ne rawaito abinda ya saba ma sauran sikat shi sika ne amintacce ne kuma sai saba ma sauran sikat da suka rawaito wannan hadisin kenan nashi sai zama shaz nasa ake aiki da shi qala al-khalili abu ya'la al-khalili cikin al-irshad yake cewa wallazi alaihi fazul hadis abinda malaman hamardatun hadisi suke cewa anna shaz ma laysa lahu illa sanadun wahid shaz shine wanda bai yadda illa isnadun wahid sai isnadi guda daya ya shizzu bihi sika aw gairu hukuma ya shizuzi game da sika ko kuma wani shi yace fa ma kana an gairu sika fa maturuk in ya kasance ba ga sika bane maturuk ne ko kosu kuma su kira shi da munkar ko maturuk ko munkar ya kasance shi wannan da ya rawaito abin da ya saba ma manyan malamai da dama in ya kasance sika ne a kira shi da shaz in ya kasance shi kuma mai rauni ne ya saba ma masu ƙarhi sika sikat da dama shi kuma a kira shi da munkar yan kuma ya kira shi da maturuk wama kana an sikatun tuqifa fi abin da ya kasance in daga sika ne kuma sai a yi tawqufi akan shi ma'ana a tsaya ba za a yi walahu tajbihi ba za a yi hujja da shi ba in ya kasance haka dan saboda ya saba ma sauran jama'a kuma shi ba za a tuhume shi ba an san cewa shi ma sika ne ba zancan mai rauni bane wa qala al-hakim hakim abu abdullah an-nisaburi yake cewa huwa man farada bihi sika shine wanda sika yi infiradi da shi ya kadaita da shi walaysa lahu aslun bi mutabi kuma bai yada wani asali da ya mushi mutaba ma'ana bai wani mutaba akan shi zan mu ga mutaba abin da ake nihi can gaba da mutaba da itibar da shawahid za su zo gaba eh marwaci ne ya kadaita sika ne ya kadaita da hadisi amma kuma bai yada wani mutabi akan shi eh wannan fannin dan saboda wahalar shi samuwar shi babu wani malamin da yayi talifi yayi wallafa akan shi al-Imam Suyuti inji al-Imam Suyuti yake cewa amma na daga cikin mafi girman misalin shi abinda al-Hakim ya hudo cikin Mustadrak ta hanyar Ubaydullah ibn Ganam an-Nakhai daga Ali ibn Hakim daga Sharik daga Aba ibn Sa'ib daga Abi Duha daga Ibn Abbas yake cewa fi kulli ardin nabiyyun ka nabiyyukum kasai guda bakwai da ake cewa cikin kowace ƙasa akwai annabin su suna da annabin su kamar annabin ku da annabi Adam kamar annabi Adam in ku da Nuhu kamar naku da Ibrahim kamar naku da Isa kamar naku wa qala sai yake cewa sahihul isnad sanadin shi mai inganci ne inji hakim amma suwidi yace walam azal ata'ajjab min tasihil hakim lahu ban gushe bane ina tamamaki har abada akan ya akai hakim inganta wannan hadisin bayan al-Imam al-Baihaqi hatta haida na ga al-Imam al-Baihaqi yana cewa sahihi ne shi ma walakin shazun bi marra sai dai ce gaskiya hadisin wannan shaz ne hadisi ne shaz wannan hadisin da yake wannan bayanin cewa fi kulli ardin nabiyyun ka nabiyyukum wa adam ka adamukum ila akhiri wannan shine takaitaccen bayani akan ash-shaz yace wa ma zakarahu mushkilin abinda ambata zakarahu abinda suka ambata kai al-Imam an-Nawawi yake cewa mushkil mai kawo iskali ne bi afradul adl da afrad na adali ma'ana waccan magana da su hakim suka faɗa cewa shine abinda sikayi infiradi da shi kuma bai samu mutaba'a ba da al-Imam al-Khalili to yace abinda suka faɗa kin wannan abu ne mai mushkila yace dan saboda idan adali ya kadaita da hadisi kuma ya kasance maharadaci ne wannan ba za a ce mishi shaz ba misalin shi yace inna malamal bin niyat ba ana ta cewa ai babu wanda ya roto shi sai Umar wannan hayu an bai'ul wala da hani gami da bai'ul wala da gairu zalika da ma wani wannan wanda suna cikin sahih bukhari da dama sharhi suwidi yake cewa kuma kamar hadisin Malik daga Zuhuri daga Anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah wa ala ra'sihi al-mighfar annabi ya shiga makka akan shi amma amul fatahi da ya shigo makka kan shi da hullar kwano wannan hadisin yace Malik ya kadaita da shi daga Zuhuri ba wanda ya rawdo shi daga Zuhuri sai Malik to wannan ba za a kira shi ba da shaz tafarrud ne tafarrud kuma nasika zan mutarra shi zuwa gaba yace fa sahihu tafsir sahihin zance shine a rarrabe magana fa in kana bi tafarruduhi mukhalifan ahafaz minhu adbat kana shazan mardudan in ya kasance da ya fadu wannan ya kawo hadisin da babu wanda ya rawaito shi sai shi in ya saba ma wani wanda yake shi harda wani wanda yake kiyaye hadisai to wannan shaz ne kuma abu mai dawa ba za a yi aiki da shi ba me yasa dan saboda ya saba ma wanda yake shi wannan harda nan Malik da ya rawaito shi ba a samu wani wanda yake kishiba wa illam yukhalifu rawi idan marwacin bai saba ba fa kana adalan hafizan mawsuqan bi dabdihi ya kasance adali ne hafizi ne kuma an amince ma har da shi to kana tafarruduhu sahihan in yayi tafarrudi ya rawaito hadisi shi dai wannan tafarrudi ne sahihi wa illam yuwasaq bi dabdihi in ko ba amince ma har da shi ba wa lam yabud an darajata dabd kana hasanan kuma bai yi nesa ba gami da daraja ta hadisi hasan sai a kira shi hadisi ne hasan wa in ba'uda idan kuma yayi nisa to fa shazan munkar wannan hadisi ne shaz munkar ne kuma mardud ne ma'ana yayi nisa gami da darajar maharadaci shi wannan wanda ya saba ma yayi tafarrudi da shi kuma ya kawo wannan misalin shi a cikin sharhi ma'ana abinda al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito daga hanya Ibn Uyayna daga Amr ibn Dinar daga Ausaja daga Ibn Abbas anna rajulan tawaffa ala ahdi rasulullah wa lam yad'u warisan illa maula wani mutun ya rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar kowa ba cikin magada sai wani yantaccen bawan shi sai annabi ya yanta shi hadisin har zuwa karshen shi wanda wannan malaman suka rawaito shi yace wa taba ibn uyayna ala wasilihi nan wanda suka yi ma ibn uyayya mutaba'a akan wasalin wannan hadisin shine ibn jurayj da wasunsu kuma Hammad ibn Zayd sai ya saba musu ya rawaito shi daga Amr ibn Dinar daga Ausaja bai ambaci Ibn Abbas ba Abu Hatim yace mahfuz abun har da cewa wanda aka kiyaye shine hanya Ibn Uyayna Sheikh yake cewa Sheikh al-Islam ma'ana yace Sheikh al-Islam yana nihin al-Imam Ibn Hajar Hammad ibn Zayd yana daga cikin malamai masu adalci da harda da kuma ilimi amma duk da haka Abu Hatim ya rinjayar da ruwayar ta wanda suka yi shi adadi suka yi shi yawa Hammad ibn Zayd adali ne mai harda ne amma kuma da ya saba ma wanda suka yi shi yawa sai Abu Hammad wannan Abu Hatim ya rinjayar da ruwayar su yace wa urifa hadha min taqdir anna shaz ma rawahu al-maqbul liman huwa awla minhu daga nan yace sai mu gane cewa ashe shaz shine wanda marawaici ya rawaito shi amsashen marawaici ana karban ruwayar shi amma sai saba ma wanda ya yi shi wannan yace shine abun dogaro misalin shi shine hadisin da yazo tsaye a cikin matani abinda Abu Dauda da Tirmidhi suka rawaito daga hadisin Abdullah ibn Ziyad daga Amash daga Abi Salih daga Abi Hurairah marfu'i zuwa ga Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya sallar raka'a tayyib fajr fa yadji an yaminihi hadisin da mun gani can idan ɗayan ku ya sallar raka'a tayyib fajr to ya shingida a damar shi hadisi nan da wanda Abu Dauda ya huddo shi bai haƙi yake cewa nan Abdullahi da jama'a da dama sun saba mishi mutane sun rawaito shi ne daga aikin Annabi ba daga fadar shi ba kamar yadda muka yi bayani dazidi Abdullahi ya kadaita daga cikin minbayni sikat daga cikin manya-manyan malamai dalibai na Amash ya rawaito shi da wannan lafazin bayan kuma malaman nashi saura wancan da suka rawaito daliban na Amash afwan suka rawaito busa rawaito sun rawaito shi daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga fadar shi ba Abdul Wahid shine yace daga fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan sai a dauki ruwayoyin wanda suka yi shi yawa duk da shi ma sika ne mutunan kirki ne maharadaci ne amma sai a dauki ruwayoyin wanda suka yi shi yawa wanda su ma kuma daliban Amash ne kuma wajen mutun dai suka rawaito kamar yanzu nan masalan muna darasin wannan a bada wani hukunci dukkan ku yi ittifaki akan ga abin da nace kuma wani mutun dai ya zo ya saba wanda shi ma yana tare da ku da mutunan kirki ne ba makareci bane amma kuma ya saba ma abin da kuka rawaito kenan kawai sai a doki hukuncin sauran jama'a masu yawa shi a bar nashi duk da mutunan kirki ne ba a zargin shi da ƙarya tana yiwa mantuwa ce ko tana yiwa beje ba ko ta yana gengedi akai magana kenan sai a doki ruwaya wa'ancin marawaitan masu yawa shi a bar tashi yace wal hasul anna shazu marud yace zance wanda ya tabbata dai shazu wanda yake abun maidawa ba a amsa shi huwal fardul mukhalif shine kadaitacce wanda ya kadaita kuma ya saba ma sauran jama'a wal fardul ladzi laysa fi ruwatihi min sika wa dab fard hadisi fard wanda ya kasance cikin marawaitan shi babu sika kuma babu dab yace ma yujbaru bihi tafarruduhu wanda tafarrudin nashi ana iya dumke shi ana iya gyara shi wanda shine fard tsakanin fard da shazu akwai tadahuli cikin sha'aninsu dole ne mutun ya nura sosai zai iya bambancewa tsakanin fard da shazu sai an-nawr rabi 10 nau'i na 14 ma'rifatul munkar sanin hadisi munkari qala al-hafiz al-bardiji al-imam al-hafiz al-bardiji yake cewa wannan bardiji nisba ce zuwa ga wata gari da ake cewa bardiji ko kuma barda'a wani gari ne cikin Azerbaijan ana ce mishi Barza'i wanda yake shi malama ana ce mishi Barza'i ko kuma Bardiji duka shine yake cewa huwa manfara da huwa al-fard allazi la yu'rafu matnuhu min ghairi rawi shine hadisin kadaitacce wanda mai shi ya kadaita da shi ba a san matanin hadisin nan ba ta wani marawicin da ba shi ba yace haka wa kaza adlaqahu kasirun malamai da dama haka suka yi idlaqin wannan hadisin haka wasawabu fihi at-tafsil allazi taqaddama fi shaz amma ce zance daidai wanda yake daidai shine rarrabe magana da irin wanda ta gabata a cikin sha'anin al-hadisi shaz misalin shi misalu sahihi li hadha al-qism misalin sahihi cikin wannan nau'in shine abinda ashabu sunan al-arba'a suka huddo daga ruwaya Hammam ibn Yahya daga Ibnu Jurayj daga Ibnu Jurayj daga Zuhri daga Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala' wa da'a khatamahu annabi ya kasance idan ya shiga ban daki yana hudda zoban shi sai ya ajiye shi Abu Dauda bayan ya huddo wannan hadisi yace wannan hadisi munkari ne an san shi ne daga Ibnu Jurayj daga Ziyad ibn Sa'ad daga Zuhri daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya riki khatami zobe na azruha sannan ya gehe shi wahami ne aka samu daga Hammam babu wanda ya rawaito shi haka sai Hammam kenan nan Hammam ba za a dauki ruwaya shi ba a dauki ruwaya ta sauran jama'a saboda al-Imam an-Nasa'i ma bayan ya huddo shi yace hazal hadisi ghayra mahfuz wannan hadisin ba mahfuz bane mahfuz shine muqabil ga shaz wanda aka dauka kin a ce mishi mahfuz wanda aka yadda kuma ya ce mishi shaz misali na biyu shine kuma al-fardu allazi laysa fi rawihi min as-sika wal itqan misalin hadisin da ya zama na fard ne amma cikin marwajin shi babu harda da kiyayewa bayan yayi tafarruji ya kadaita da rawaito hadisin amma kuma bayyana harda irin ta wancan abinda al-imam an-nasa'i ya rawaito da ibn majah daga abi zakariya yahya ibn muhammad ibn qais daga hammam ibn urwa daga baban shi daga aisha yake cewa kulul balah bitamr kuci balah wani nau'i ne na abinci da dabino yace idan ibn adam ya ci wannan abincin shedan hushi yake nasa'i yake cewa Allah mashi rahama wannan hadisi munkari ne abu zukair shi ya kadaita da shi kuma shaykhun salih akharaja muslim ya huddo mashi hadisi cikin mutaba'at amma bai kai matsayin da in yayi tafarrudi za a mashi tafarrudin shi ba yace wannan shine manyan malamai sun mashi idlaqin cewa da'ifi ne ibn ma'in Allah mashi rahama yake cewa da'if ibn hibban yake cewa la yuhtaju bihi ba a hujja da shi al-aqili yake cewa ma'ana wannan marawicin da yayi tafarrudi da wannan hadisin abu zukai uqaili yake cewa la yutaba ala hadisihi ba abun hadisin shi wannan mutuna wa awrada lahu ibn adi arba'ata hadisin manakir ibn adi cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal ya kawo hadisi guda hudu wanda na wannan mutuna ne kuma dukkan su munkare ne kenan wannan shine abin da ake cewa munkar munkar a takaice shine hadisin da ya zamana marawaci mai rauni ya rawaito shi kuma sai ya saba ma wanda suka yi shi inganci kenan aka san shaz shi shaz mai inganci ne mai harda mai kwari ya rawaito shi amma sai ya saba ma masu yawa adadi masu yawa shi ɗaya ne ya saba ma mutum uku ko hudu wanda har matsayin harda su ɗaya matsayin ilimin su ɗaya shi kuma munkar mai rauni ne da amma shi ba mutunan kirki bane kuma ya saba ma mutanen kirki ba ɗaya ba biyu ba diyawa kenan shine munkar zancan ayi aiki da shi ma ba ta taso ba na wa'ancan ake dauka shi a yadda nashi na gaba annaul khamis ashara nau'i na 15 shi ma'rifatul i'tibar wal mutaba'at wal shawahid sanin ma'ar sanin i'tibar da mutaba'a da shawahid wannan abubuwa ne wanda suna kama da juna eh al imam suwidi yake cewa fal i'tibar an yi atanta ati ila hadisin li ba'dhu ruwa nan an lura sosai da kyau abinda ake nihi da i'tibar dan saboda ana taiban cewa al bukhari da muslim as musamman ma al-imam muslim bai yahuddu hadisin mai rauni sai iya illa idza kana fil itibar wal mutaba'a wa shawahid to wannan shawahid din da wannan abubuwan guda uku me ake nihi da su sai an bada hankali da kyau fal itibar abinda ake ce ma itibari anta ta ila hadisin li ba'd ruwa shine kaje zuwa ga wani hadisi na wani su daga cikin marawaita fa atatabirhu bi riwayat garihi ka nura da shi da wata ruwaya ta wasin shi minan ruwat wata ruwayoyin ta wasu marawaitan bi sabur turqil hadis da jarraba hanyoyin hadisin li ta'rifa hal sharaka fi zalika al hadis rawin ghayruhu dan kasancewa shin wannan marawaicin da ya rawaito wannan hadisin wani yayi tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisin farawahu an shaykhihi aw la ya rawaito shi daga malamin shi ko kuwa wannan da ya rawaito hadisin nan da ya rawaito shi sai ka bibi wannan hanya malamai su bibi wannan hanya su gano cewa shi da ya rawaito wannan hadisin daga malamin shi ko kuma an samu wani daban wanda ya rawaito wannan hadisin daga malamin wannan nafsin malamin nasu ba shi dai bane yana da wani fa illa mai kun fatanzur idan ba a samu wanda ya rayi sharaka musharaka da shi wajen rawaito hadisin nan daga malamin shi sai ka duba hal ta ba ahu ahadun shaykhi shin wani ya rawaito shi daga malamin malamin shi ya rawaito shi daga wanda ya rawaito shi kenan in ba a samu wanda suka yi tarayya da shi wajen malamin shi sai a duba wajen malamin malamin shi akwai wanda ya tarayya da shi wa haka za ila akhir al-isnad to haka za a yi har zuwa karshen sanadin in an samu haka shine ake ce ma itiba wa zalika al-mutaba'a wannan kuma na karshen shine mutaba'a fa in lam yakun fatanzur idan ba a samu haka ba sai kai duba hal ata bi ma'anahu hadithun akhar shin wannan hadisin akwai wani wanda yazo da ma'ana irin wannan hadisin wani daban ba wannan ba ya zo yayi umarni da kaza ko yayi hani da kaza to kuma sai aka samu wani hadisin da yayi kama da shi koda ba lafazin sa daya ba wanda yayi musharaka da shi kama da shi da ma'anar shi to in an samu wannan shi ake ce ma shahid kenan hadal hadisi shahidun ala hadisi fulan kenan an rawaito mai kama da shi duk da ba irin sa daya ba fa illa mai kun in babu kuma fal hadisi fardun ba a samu wannan duka da aka zano ba hadisin sai zama fard ne falle kenan wannan shine ta'rifin الفرد والمتابعة والشواهد مثال الاعتبار مثال الاعتبار إن جاء الإمام النووي أن يروي حماد مثلا نشيكو بأي تعريف ومثال نزيكو شيسا وكا تعريف أتكين شرحنا الإمام السويدي رحمة الله عليه يكيتو أن يروي حماد مثلا حديثا حماد يرويتو حديثي مثلا لا يتابع عليه باب وان دي مش متابعة دقى أيوبا ما لم يشيكينا دقى ابن سيرين دقى أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم idan aka samu ka fayun zar sai ayi duba hal rawahu sikatun ghairu ayub shin an samu wani sika amintaccen mutum da ya rawaito hadisin nan banda ayuba daga ibnu sirin an ibnu sirin fa illam yujar idan ba a samu to fa ghairu ibnu sirin he a duba banda ibnu sirin akwai wanda ya rawaito shi daga abi huraira wa illa fa sahabi in ba a samu haka ba sai a duba shin cikin sahabbai akwai wani wanda ya rawaito hadisin banda abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ayu zalika kana duk kowannan uji da duk wanda aka samu cikin wa'annan ulima anna lahu asalan yurja ilayhi za a san cewa hadisin yana da asalin da za a koma gare shi mutunan ba tafarruji bane ba shi kadai ya rawaito shi ba wa illa an ko ba haka ba fala ba za a samu haka ba yace kama hadisin suwidi yace misalin wannan kama hadisin da al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi ta hanya hammad ibn salma daga ayuba daga ibn sirin daga abi huraira yarrafa aisha ce ahabib habibaka haunan ma ka so masoyinka ko kadan ne har zuwa karshen hadisin wanda wannan ya kawo shi mai muftarul hadisi ya kawo shi a cikin harful hamza yake cewa qala tirmizi yake cewa garibul la na'rifu bi hadzal isnad in malami hadzal waje wannan hadisi garibi ne ba mu san shi ba ta wannan huska sai wannan hanya amin ayi waje min wajhin yasbut in ba haka bayana yace ta wata huskar da ya tabbata in ba haka bace Hassan ya rawaito shi ibn Dinar daga ibn Sirin da Hassan ko matruk ne bayyin islahi da mutaba'a mutaba'a da ake zancen wani ya mushi tarayya wajen rawaito hadisin nan sai ya zamana mutunan kirki ne ba mai rauni ba in an samu wani mutunan mai rauni ya mushi mutaba'a wannan ba za a doke shi a matsayin mutaba'a ba dan gashi wannan hadisin yace an rawaito shi ta hanyar Hasan daga Ibn Sirin Hasan Ibn Dinar daga Ibn Sirin sai dai Hasan Matruk ne ba za a yi lisahi da shi ba a cikin mutaba'a wannan kenan yayi misalin wannan itibar yace wal mutaba'a ita kuma mutaba'a an yarwi ayuba shine ayuba rawaito wani rawaito hadisin daga ayuba wani malamin da ba Hammad ba misalin da ya bamu ne na harko yake dora akai wahiyar mutaba'a tamma ita ce mutaba'a cikakka ko kuma daga Ibn Sirin wani ya rawaito shi wanda ba ayuba ba ko kuma daga Abi Huraira wani wanda ba Ibn Sirin ba ko kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi da ban ya rawaito shi yace wannan duka shi ake kira mutaba'a wa taksuru anil ula wannan tafarkon ta yi kasa gami da tafarkon wajen daraja tafarkon mutaba'a ce ta amma ba da misalin ta bi hasabi bu'di haminarin saboda ta yi nesa da ita wato sammar mutaba'a shahidan mutaba'a wannan ita ke kira da shahid yace wa shahid shahid kuma an yurwa hadisun akhar bi ma'ana huwa la yusamma haza mutaba'a shine a rawu wannan duka ana zancan da itibar da mutaba'a hadisin shi karan kansa da nassin shi da sigar shi babu abin da ya sauya amma ash-shahid kuma shine zamana wani wanda ya rawaito hadisin banda shi ya rawaito shi da ma'anar shi ko ta malamin shi ko ta malamin malamin shi ko har ta zuwa sahabi an samu wani hadisin ya zo da wannan ma'ana ko da lafazin bai zo daya ba wannan shi za a ce ma shahid ana gane ya diko yana da wahala fahimtar mutaba'a da itibar da shawahid misal Sheikh al-Islam yake cewa misal majtama'a fihi al-mutaba'a tamma misalin abinda mutaba'a cikakka ta zo da shahid mutaba'a tamma da kasira da shahid an wura da kyau misali ne zai bada al-Imam Suyuti a sharhi yace abinda al-Imam Shafi'i ya rawaito cikin littafin shi al-Umm a mujallal Nabi shahin takarran 103 daga Malik daga Abdullah ibn Dinar daga Ibn Umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shahru 29 wata yana magana watan Ramadan 31 fala tasumu hatta tarau al-hilal kar ku yi azumi sai kun ga wata wala tubdiru hatta tarahu fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yace fa hadha al-hadith bi hadha al-lafz wannan hadisin da wannan lafazin wasu mutane sun yi zaton cewa Shafi'i yayi tafarrudi gare shi daga Malik ma'ana shi kadai ya rawaito shi daga Malik wasu suke tunani sai suka lissafa cikin gara'ibu Shafi'i gara'ibu shine wanda shi kadai kadaita da su daga malamin shi yace dan saboda daliban Malik duka sun rawaito shi da wannan lafazin yace fa in gumma alaikum faqduru lahu idan fa in gumma alaikum faqduru lahu haka su suka rawaito shi daga al-Imam Malik sabanin Shafi'i kenan yace sai dai kuma mun samo ma Shafi'i ma mutaba'a shine daga Abdullah ibn Maslama talqa anabi kamar kaza yadda Bukhari ya hudo shi daga mashi daga gare shi daga Malik wannan mutaba'a ce cikakka akai ma al-Imam Shafi'i kenan bai cikin fard na al-Imam Shafi'i yace kuma sai muka samu mishi mutaba'a kasira takaitatta a cikin Sahih Ibn Huzaima ta hanyar Asim Ibn Muhammad daga baban shi Muhammad Ibn Zaid daga kakan shi Abdullah Ibn Umar yake cewa fa akmilu 30 ku cika 30 kenan wannan an samu mishi abin nan mutaba'a da take kasira ba cikakka ba dan saboda ba da lafazi daya ba a kawo shi mutaba'a tamma shine a kawo shi da lafazi daya kamar wancan na harko a cikin Sahih Muslim ya zo daga hanya Ubaidullah ibn Umar daga Nafi daga Ibn Umar da lafazin faqduru 30 yace sai muka samu mishi shahid kuma daga ruwayan Nasa'i rahimahullah ta hanyar Muhammad ibn Hanin daga Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci irin hadisin Abdullah ibn Dinar daga Ibn Umar da lafazin shi daidai babu bambanci Bukhari kuma ya rawaito shi ta hanyar Muhammad ibn Ziyad ta Abi Huraira yace fa in ugumi alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 yace wa zalika shahidun bil ma'ana kenan wannan shahid ne mishi da ma'ana amma ba lafazi ba ba lafazin shi bane ba yanzu ba lafazin ba dai bane sai matanin littafin yace cewa idza qalu fi mislihi idan suka kawo suka faɗa malaman hadisi cikin irin wannan suka ce tafarrada bihi Abu Huraira Abu Huraira yayi tafarrudi da shi ko kuma Ibn Sirin ko kuma Ayub ko kuma Hammad kana mush irin binti fa'il mutaba'at suna nuni ne akan cewa mutaba'at duka babu ita wa idzan tafatma ash-shawahid idan an rasa ta kuma an rasa shawahid wa hukumu huma sabaqa fi shaz to hukuncin shi hukuncin abin da ya gabata ne cikin sha'anin shaz dan saboda mutaba'a da itibar da shawahid dukkan su ana nura da su ne dan saboda a gani wanda yi tafarrudi ko shaz a gani ko an hadisin ya zo ta wata hanya dan saboda ya samu ƙarhi ya tashi daga wannan matsayin na shaz ko kuma abun nan ko kuma fard wa yadkhulu fil mutaba'a wal istishhad riwayatu man la yahtaji bihi ayana shiga cikin mutaba'a da istishhad cikin riwaya wanda ba a hujja da shi ma yace wala yasluhu li zalika kullu da'if amma ba kowane mai rauni bane yake kawo mutaba'a kuma a amsheta mutaba'a da shawahid ba kowane mai rauni bane zai kawo a amsheta amma kuma wani wanda ba a hujja da shi wanda raunin shi kadan ne kamar da aka siffanta shi da maqbul ko aka siffanta shi da wata sifawa da take ta daraja ta ƙasa in ya kawo a hadisin shi ana amfani da shi cikin itibaru wal mutaba'a sanin wannan shi yake gane sa mutun ya gane cewa mutum ba zai zargi ba cewa a cikin al-Imam Muslim ta yana Imam Muslim akwai marawaita wanda suke masu ƙarhi har da su ba mai ƙwari bace dan saboda yayi bayani a cikin muqaddima dogon bayani cewa ashabu tabaqatul ta ƙarshe zai kawo hadisan su amma cikin itibar wal mutaba'a wa shawahid a wannan babin da muke magana shi yasa malamai wanda suka san abin da suke dama ba sun ce ba gawa na marawaici ne har da shi ba mai ƙwari bace Muslim ya huddo shi dan saboda sun san Muslim yake nihi da ya huddo shi bai huddowa cikin usul sai dai ya huddo mishi cikin itibar wal mutaba'at annau sadis ashara nau'i na 16 ma'rifatu ziyadatu siqa siqatu hukumha sanin ƙari na siqa a cikin harka hadisi da kuma hukuncinta siqa ne a rawato hadisi kuma sai yayi wani ƙari a cikin hadisin aka samu ƙari ta huskar ruwaya shi ba wai yayi ƙari ba ta karan kanshi yace wa hadha fannul lifin tuhtas tustahsanul inaya bihi wannan fanni ne mai kyau mai dadi wanda ya kamata a bashi nura sosai wa mazhabul jumhur min al fuqaha wal muhaddisin mazhabi na jumhurin malamai da malaman fiqhu da malaman hadisi amsar ta ake mutlaqan ziyada in ta kasance ayya shahara wajen su ma cewa aziyaratu min siqa fahiya maqbula ziyada ƙari na siqa ya zo ruwaya shi an samu cikin ruwaya shi an samu wasu abubuwa wanda ba a samu ba a nawani a ruwayoyin wani to wannan ziyada karbar ta ake wa qila la tuqbal mutlaqan a cikin wata magana mai rauni an ce ba a amsar ta mutlaq wasu kuma suka ce ana amsar ta in za da gairu marwahu naqisan idan wani wanda ya rawaito shi wani ya rawaito su a matsayin naqisa wala tuqbal marwahu marratan naqisa ba kenan in shine ya rawaito ta a wani lokaci ya rawaito wani shi ne ya rawaito ta a matsayin naqisa za a amsa amma in shine ya rawaito ta a matsayin naqisa ba za a amsa wannan ra'ayi ne na uku Ibn Hajar yake cewa ya shahara daga malamai da dama cewa ana amsa ziyada mutlaqan ba tare da tafsili ba yace kuma wannan la ya ta'atta bai yiwa akan tariqan muhaddisi malaman hadisi sai sun sanya sharadi cikin hadisi sahihi da hasan da ya kasance ba shaz bane sannan kuma suna fassara shi shine siqa ya saba ma wanda yake shi siqa kamar yadda din ya gabata wa qasamahu shaykhu a qasama yace malam ya karkasa shi kashi kashi yana rihin Abu Amr ibn Salah saboda din ce Sheikh suna nihin Ibn Salah dan saboda shine littafin su gabaki ɗaya kamar yadda muke faɗa talkhisi ne na littafin Abu Amr ibn Salah aduha na harko daga cikin kasama wanda yayi ziyadatun tuqalifu suka fa turaddu kama sabaka ziyadar da malami ya karo siqa ne ya karo siqa ziyada amma ta saba ma ta malamai wanda sun hishi siqa to wannan sai a maida mishi ruwaya shi kamar yadda ya gabata cikin bayanin shaz asani na biyu mala mukhalata fihi wanda yayi karin amma bai saba ma kowa ba ka tafarrudi siqa bi jumlatin hadisin kamar siqa yayi tafarrudi da jumla ta hadisi fa yuqbal sai a amshe shi khadib yace da ittifaqin malamai ne wannan na uku ziyaratu lafzatin fi hadisin lam yadhkurha sa'iru ruwati ka hadis yace ziyada ta wani lafazi cikin hadisi wanda wasu marawaitan basu ambace ta ba kama hadisin ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura annabi sallallahu alaihi wasallam ce an sanya mini kasa ta kasance masjid masallaci ne wa tahuran kuma guri ne mai tsarki yace malik al-ashja'i abu malik al-ashja'i shi ya kadaita da wannan ruwaya fa kala sai ya kara cewa turbatuha tahura an sanya mini kasa a qastulbaya kasa ta zamana mai tsarki ce wannan yana kama da na harko kuma yana kama da nabi haka sheikh ya faɗa shine Abu Amr ibn Salah yace wa sahihu qabul hadha al-akhir zance mafi inganci amsar wannan ta karshen ruwayan nan ta karshe da ya kara cewa turbata wa dhuhuran turbayata mai tsarki ce ita ma abun karba ce misalin shi yace ziyaratu malik fi hadisi al-fitra cikin hadisin fitra min al-muslimin ya kara cewa min al-muslimin yace la yasifu tamsilu bihi bi inganta ba ayi misali da shi dan saboda an yi ma Malik muwafaka daga Ibn Umar da Haq ibn Usman yayi mushi muwafaka Umar ibn Nafi faqad wafaqa Malikan Umar ibn Nafi wanda yayi muwafaka da Malik wajen rawaito wannan hadisin shine Umar ibn Nafi da Haq ibn Usman kenan ba za a yi misalin shi ba a cikin na farko misalin shi shine wanda ya kawo fa'ida ja al-Imam Suyuti kenan yake cewa daga cikin misalin wannan babu hadisin Shaykhain Bukhari da Muslim wanda Ibn Mas'ud ya rawaito na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wa na ayyuka suka hifarala sai yace as-salatu bi waqti ha salla cikin lokacinta Hasan Ibn Makarim da Bindar cikin yi kari cikin ruwaya sai kace as-salatu fi awwali waqti ha kenan nan sun kara lafazin awwal waqti ha wanda Hakim ya inganta shi da Ibn Hibban sun inganta wannan ruwaya hadisin Bukhari da Muslim daga Anas ne wanda yake cewa Umar Bilal an yashfa ala azan wani haddi wani misalin ma'ana yake cewa wai yutura al-iqama samma kai rawaito shi yace illa al-iqama yutura al-iqama illa al-iqama yayi wutirin iqama sai illa iyaka cewa kada kamatu salah ita kuma yayi ta so biyu kenan Hakim ya inganta shi da al-Imam Ibn Hibban da hadisin inna sahawika al-wika al-ayn shima Ibrahim ya kara cewa faman nama fali tawadda sai ya kara shi kuma wadda ruwaya ce wadda al-Imam al-Hakim ya kawo ta cikin al-Ma'rifa da ta insha al-Ma'rifa nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara fannin nukan ha an fara zurfafa ba kowa ba zai gane su can na harko harko ko ha zai gane amma nan gaskiya sai mai rabu zai gane me ake ni no akwai mai tambaya kan minti daya ko zuwa biyu kan mu je ga tarihin malamin da zan yi yawa to bari mu je cikin tarihin manya-manyan malamai na hadisi da muke yi yau zan mu yi malami da ya zo na 15 cikin malaman hadisi a cikin shi wannan littafi An-Nafahul Ma'mul fi tarjamati A'immatul Fuhul wannan bahasi akwai malami shine na Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala mun san ai Abu Dawud Sijistani wanda yake mai sunan Abi Dawud an san shi ai to yana da da wanda ake cewa Abu Bakar dan shi ne cikin shi wannan shine ismu huwa nasabu sunan shi da nasabar shi shine Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'az ibn Ishaq Abu Bakar al-Azdi as-Sijistani na garin Sijistan ne wanda an hisanin shi da Ibn Abi Dawud Abu Dawud shine sahibu sunan mai sunan Abi Dawud wanda yake shahara shi wannan malami mauluduhu wa nash'atuhu ai huwa Abu Dawud da kuma tashin shi wulida Abu Ibn Abu Dawud da Ibn Abi Dawud an ake dan Abu Dawud a Sijistan shekara ta 230 ta bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ilmin wadini ya tashi cikin gida na ilimi da addini ma'ahin shi ya kula da shi kulawa da take kebantatta tun yana yaro karami ya kewaye duniya gabas da yamma kudu da arewa wajen neman ilimi tare da shi saboda haka ne ya dauki ilimi wajen manya-manyan malayo masu yawa Allah ji kanshi ya kai matsayi mai girma wajen cikin ilimi ya kasance mai himma ce ba ta wasa ba cikin neman ilimi tun yana karami na daga cikin alamomin himma shi hada shi da yake cewa da shi a cikin bayanin shi yake cewa da khaltul kufa wa ma iddarham yace na shiga kufa garin kufa neman ilimi tare da ni akwai dirhami guda daya fashtaraitu bihi mudda 30 mudda nasai muddu 30 na abinci fa kuntu akulu muhammadan wa akta yace kullun ina cin mudu dai kuma ina rubutun hadisi yadda na rubuta hadisi 1000 guda fi yawmin wahid awuni guda awuni guda hadisi 1000 yake rubuta falamma kana shahr yayin da wata guda ya kasance sai zaman na hada hadisi 30 tsakanin hadisi munqati da mursal wannan misali ne cikin himmar shi tun yana yaro yake magana kuma da yadda yake kokarin abin nan tattalin abin da zai ci ba idan kawai tsare kanshi wajen kawai hankalin shi koma wajen karatu abincin da bai kai kawo ba yake amfani da shi a wuni dan saboda kai bukaci zuwa neman abinci kuma ba bara ba zai Allah ba su kamun kansu da sanin mutuncin kansu ba zuwa ba zai rika ciya a bashi sai malaman shi yayi karatu a wajen malamai masu yawa wanda suke shahararru babban malamin shi na harko shine baban shi Abu Dawud Sijistani wanda yake sahibu sunan da Ishaq al-Kausaj da Muhammad ibn Yahya Zuhuli malamin Bukhari da Muhammad ibn Abdurrahim wanda aka bashi sunan shi da cewa Sa'ika da Muhammad ibn Bashar bin Dar da wasunsu da dama sai kuma daliban shi daliban shi sun yi yawa na daga cikin mafi yawan su mafi girman su shahararrun su Abu Ahmad al-Hakim da Ibn Hibban mai sai yake cewa Rawahib ibn Hibban to Ibn Hibban dalibin shi ne da Umar ibn Shahin da Abu al-Hasan Dar Qudni wanda muka sani muke tarihin shi kuma aka san shi da cewa shahara cikin ilimin hadisi dalibin shi ne da Abdurrahman ibn Abi Hatim dalibin shi ne da Abu Abdullah ibn Badda da Isa ibn Ali al-Wazir da wasun su da dama duka dalibin shi ne sai wani abu mai muhimmanci da kamata a sani akan shi aqida shi da mazhabin shi Nazim ibn Abi Dawud ya kasance rahimahullahu akan aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa babu abin da yake nuni akan wannan shine rubuce-rubucen shi dake gabanin mu na littattafan shi wanda sun bayyana cewa na kan manhaji da aqida ta Salafus Salih ya zo cikin wasu bangare na littattafan shi na littattafan shi dake fada a ƙarshen littafin nashi da yayi malami ne kasance yana littattafai na waki a ƙarshen littafin yake cewa haza qaulu abi wannan ita ce shi aqidar babana qauli kuma ita ce aqidata kuma ita ce aqida Ahmad ibn Hanbal da dukkan wanda muka gamu da su cikin malamai babu wani wanda muka gamu da shi cikin malamai sai ya kasance wannan ita ce aqidar shi yace duk wanda ya ce wannan ba ita ce aqidata ba ya mana ƙarya da daga cikin abin da ke nuna cewa aqidar shi lahiyayya ce tana bisa kan manhaji na malamai al-Imam al-Ajurri da Ibn Abi Ya'la da Ibn al-Qayyim da Imam az-Zahabi dukkan su sun yi ruwaya sun nas wannan bayanin aqida shi aqida ce salimiya mazhabin aka halu sunna wal jamaa kadutuhim rahimahullahu abinda yasa aka wannan muqaddima yace dan saboda an tuhume shi da cewa al'ada bin nasab cewa yana da cikin nasiba nasiba sune wanda suke aqida kiyayya da iyalan gidan annabi alayhi salatu wasalam kuma in shi a dai yake ce daga cikin wannan akwai wannan tuhuma ce wanda an tuhume shi tuhuma da take ta ƙarya batta da tushe batta da asali abin da ya tabbata daga rai shine sabanin haka dan mun same shi yana tayyaba yallan gidan annabi alayhi salatu wasalam yana fada faralarsu da abubuwan da suka yi na alkhairi kuma shi da kanshi ya kubutar da kanshi tun a rayuwar shi aka samu masu mushi wannan tuhuma kuma ya kubutar da kanshi daga wannan tuhuma kuma duk wanda ya gehe shi da wannan tuhuma yace har abada bai yahe musu ba ta yadda yake cewa kullu man baini wa bainahu shay'un dukkan wani wanda ya kasance tsakani na da shi a rayuwata an samu wani abu na cutarwa au zakarni bi shay'in ko yayi gulmata ko yayi radata fa huwa fihi na yahi mishi har abada illa ma ramani bi bugudu ali ibn abi talib sai wanda ya gehe ne da cewa ni makin ali ibn abi talib ne wannan har abada ban ni yahi mishi inji al imam ibn abi dawud rahimahullah wa jaa fi hadhihi al manzuma ya zo a cikin littafin shi na waƙe wanda yake nuni akan kubuta shi da cewa shi ba makin Ali ibn Abi Talib bane ta yadda yake cewa a cikin baiti na 16 yake cewa rabi'uhum khairul bariyya ba'adahum Ali halifal khair bil khair munjihu yake cewa na hudun su ma'ana halifofi shiryayyu shine Ali ibn Abi Talib yayyan halittu wanda yake mai tsira amintacce wanda yake amintaccen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mazhabin Ibn Abu Dawud na fiqh wannan aqida kenan janibin fiqh hukuma yana kan mazhabi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal saboda haka ne ma malamai da dama suka mishi tarjuma cikin malaman mazhaba wannan Hanbaliya kama Ibn Abi Ya'la da Ibn Muflih mai al-Adab ash-Shar'iyya ya mishi ya sa shi cikin malaman Shafi'iyya da ma wasu su abu na gaba sai matsayin Ibn Abi Dawud da yaban da malamai suka mishi tu'rafu makanatu shakhs al-ilmi bi shuhubi bi shuyukhihi wa mu'allafatihi ana sanin kiman malami da darajar shi da sanin malaman shi da kuma rubuce-rubucen shi to Abu Dawud ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala yayi dalibta yana mai ilimi wajen manya-manyan malamai na zamanin shi wanda an batansu ya gabata
ya samu matsayi mai girma da daraja mai daukaka a cikin ilimi ya kasance malamin fiqh ne alimi ne hafizi ne mutamakkinin fi ulumul qur'an kai mutamakkin ne amkan a cikin ulumul qur'an shi yasa yana da littafin ahish hasanin cha da almasahif yana da littafin almasahif wanda kira'a kawai abin da shahi qur'ani ne ma a musharakatin kuma duk da yana da musharaka da tarayya cikin rubuce-rubuce masu yawa na ilimin addini Abu Muhammad al-Khallal yake cewa kana ibn Abi Dauda imamul Iraq dan Abu Dauda ya kasance shugaba ne a na Iraki wa ilmul ilmu bil amsar ya karantar da ilimi a madigari ruwa masu yawa nasaba lahu sultan al-minbar fa haddas sultan jagora shugaba ne wancan lokacin ya kafa mishi minbari na bada hadisi yake ba mutane hadisi dan ya san faralar shi da kima shi da ilimin da Allah ya bashi ya kasance a cikin zamanin Iraki babu wani malami mai sanadin hadisi kamar shi yace wala mai bulugu fil ala wal itqan ma balaga huwa bas kai shi ba wajen ilimin nahwu wajen ilimin balaga ulumul ala dai babu wanda ya kai ibnu abi dauda wajen kyautata su da sanin su khadibul bagdadi yake cewa kana fahaman aliman hafiza malami ne mai fahimta ko mai hifz zahabi yake cewa kana min buhurul imtiku ne wajen ilimi bihaisu anna ba'dhum faddalahu ala abi tay da wasu ma sun fifita shi akan baban shi wasu suna cewa ilimin yahi baban shi ma Abu Dauda Sijistani dan saboda shi bai rubuce rubuce bane irin yadda baban yayi me yasa yana da rubuce rubuce amma sai dai ba irin wanda zai shahara bane kowa sani rubuce rubuce da malamai kawai zai san su amfana da su amma rubuce rubuce kamar na baban shi kuma na al'umma ne gaba daya kamar sunan hadisi na ahadisul ahkam ne baban shi ya rubuta duk wanda ya rubuta hadisul ahkam koyi ne ga Abu Dauda shine harkon wanda ya wallafa kuma ba ayi ba an yi ba kamar wanda ya nashi shine harko to shi yasa baban shi ya samu karbuwa da sanayya to shi kuma yayi wallafa cikin ilimin da ba kowa ya san shi ba sai manyan malamai shi yasa ba zai shahara ba to shi yasa Zahabi yace wasu suna ganin ma cewa yahi baban shi muallafatuhu rubuce rubucen shi sannafa yayi tasnifi ya rubuta wa rubuce rubuce da dama Allah ji kanshi da gafara akwai littafin shi da ake cewa al-masahif masahif kawai tawan nashi ibnu Abu Daud sai al-qira'at ya rubuta littafi akan qira'at sai kuma nuzumul qur'an yayi waqe baitittika masu yawa akan qur'an wa fada'ilul qur'an yayi littafin da ake cewa fada'ilul qur'an yayi littafin da ake cewa an-nasikh wal mansukh yayi littafin da ake cewa shari'atut tafsir yayi littafin da ake cewa al-masabihu fil hadis yayi littafin da ake cewa al-ba's wal nushur da ma wasu da dama daga cikin littattafan shi wasu mafaku dai ne babu su sun bace shi yasa babu su ba a amfani da su shi yasa ba a zuka jin su ba sai rasuwar shi ibnu abu daud rahimahullahu ta'ala ya rasu Allah ji kanshi a garin bagadar cikin watan zulhijja shekara ta 316 bayan hijira bayan ya kasance yana dan shekara 87 kenan gomiya 93 Allah ya karbi rayuwar shi Allah ya mishi rahama Allah ya ji kanshi nas'alullahu subhanahu wataala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Assalamu alaikum wa rahmatullah